الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Asabar, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 28 ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 24 ga watan tara shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 30 wadda ake kiranta da suna Suriya. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi makamar da ke bayanta. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: al-maqamatu al-hadiyatu wa al-thalathun Ar-Ramliya. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta 31 wadda ake kiranta da suna Ar-Ramliya, wanda ta kai dangane ne zuwa wani birni daga cikin biranen Sham, wanda birnin wato yana gabar teku, wanda a yau yana cikin ƙasar Filistin. Shine suka dan jirkita sunan, suka dan gurguntar da shi, ake cewa Ramalla, wanda asali minar Raml ne. Idan aka ce Raml, shine wato tudun yashi, domin shi wannan gari na Ramla wato a irin wannan yanki aka yi shi, shi yasa aka ambace shi da wannan suna, ake kiran shi Ramla. Haka Al-Harith ibn Hammam Al-Harith ibn Hammam ya hakaitu annahu qala, shike fada: kuntu fi unfuwani shababi wa ri'ani al-aishil lubabi, wato na kasance a farkon kuruciyata, wa ri'ani al-aishil lubabi, haka a farkon wato rayuwa wadda take tacecciya. Lafazin unfuwan da ray'an kilahuma mutaradifani fil ma'ana, an gane ko? Shine dai farkon abu, shine yace kuntu na kasance fi unfuwani shababi, a farkon kuruciyata, wa ray'an al-aishil lubabi, a farkon rayuwa wadda take tacecciya. Domin ita rayuwa ta kuruciya rayuwa ce wadda take tacecciya, ba ta da wasu abubuwa na damuwa da bacin rai da matsaloli waɗanda suke gauraye tunani, kamar yadda wanda yake babba dattijo galibin rayuwarsa a gurɓace take. Shine sai ya ce aqali liktinani bil ghabi wa ahwalin dilaka min alqirabi, aqali akali liktinana yace ina kyamar shine uya bilgabi wato a cikin rukuki lafazin akali minal kilani alkila shine kiyayya ga yacan ma wadda aka rabbuka wa maqala shine yace akali ina kyamar aliktinana wato uya bilgabi a cikin rukuki lafazin aliktinan min alkinni ne ma'ana shiga kogo mutun ya fake ko kuma kace daki wanda ga yacin cikin suratul nahl wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum ko kuma wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum min aljibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun shine anan yace aqali liktinana ina kyamar wato buya bilgabi a cikin rukuki lafazin algab jam'i ne na gaba idan aka ce gaba shine rukuki da wanda itace suka hade suka sarki wanda wannan shine wato makomar wannan mafakar zaki shi yasa ake cewa asadul gaba ma'ana gaba rukuki daman shine mafakar sa jam'in shine kenan algab sai yace wa ahwalin dilaka min alkirabi ina kaunar ina son wato gaggawar futa min alkirabi daga cikin kube lafazin alindilak wato shine sullubewar takobi daga cikin kuban sa yadda yake zaruwa da gaggawa ya fadi shine suke cewa indalaka saifu kenan lokacin da takobi ta zari daga cikin kube ta fado alkirab gidan takobi shine dai ake kira algimd kamar yadda imrul qais yake fada yake cewa ka anni wa rahli wal qiraba wa numriki ala yarfa'i dhi zawa'i danikiniki ashahid chai ka anni wa rahli wal qiraba gidan takobi kenan wa numriki wato da matashin kaina kamar yadda ya gabata a darasi na jiya shine yace wa ahwa lindilaka ina kaunar futa da gaggawa min alkirabi wato daga cikin kube wannan dai duka kinaya ce lokacin yana matashi yana yaro yana saurayi yana kyamar zaman gida shi kawai iya abin da yake burge shi bulaguro tafiye-tafiye baya nan baya can shine yace li ilimi domin sani na annas safara lalle shi gulaguro yamfiju sufara wato yana cika jikar mutum da kudi lafazin as-sufar jam'i ne na sufra idan aka ce sufra jika ko kace burgami wanda matafiyi yake sanya guzurinsa a ciki to shine yace li ilimi domin sani na annas safara lalle shi gulaguro yamfiju sufara wato yana cika burgamin matafiyi wayuntiju zafara kuma yakan haifar ma da mutum rabauta da biyan game da biyan bukatarsa wayuntiju zafara yakan haifar masa rabauta game da biyan bukatarsa wa mu'aqaratal wadani lalle shi kwa nacewa game da zaman gida ta'qirul fidana yakan raunata wato tunani ko kuma ta'qirul fidana yakan raunata wato shine kaifin hankali da lura ma'ana ya dakusar da shi wata haƙiru man ƙafana kuma zaman gida yana wulakanta duk wanda ya zauna duk mutumin da yace shi ya lazumci zaman gida a to zai haɗu da wulakanci sai yace fa ajaltu qida halistisharati don haka wato sai na yawuta wato kibbau waɗanda suke na neman shawara lafazin qida wato shine jam'i ne na kide ma'ana kibiya wadda take ta diba da suke yi a irin wancan lokaci a jahiliya. To amma me yake nufi anan da yake wa fa ajaltu, wato sai na motsa ko kace sai na yawo ta kida halistishara, wato kibba waɗanda suke na neman shawara. Domin duk wanda ka nemi shawara sa ɗayan biyu ne, in ma ya ce ka yi ko ya ce ka daina, to haka shi ma daman kibban diban da suke, ɗaya an rubuta if'al, ɗaya an rubuta la taf'al, ɗaya kuma an rubuta banza. Kenan in banza ta fito sai a sake, in if'al ta fito kai tsaye kenan za ka ci gaba da wannan al'amari, in la taf'al ta fito kenan ba maganar yi, dole a ja da baya kamar yadda suke irin wannan. To shine anan yayi amfani da lafazin qida a bangaren listishara, shine yace fa ajaltu sai na yawuta ko kace na motsa qida halistishara, wato kibba waɗanda suke na neman shawara. Waqta dahtu zina da listikhara, wato na kyasta ashana ta neman zabi a gun Allah subhanahu wataala, ma'ana ya zaba mun mafi alkhairi shine al-istikhara. Thumma stajashtu ja'shan, yace sannan sai na tattara wata zuciya tawa, asbata wanda zuciya ce mafi tabbata mafi kwari, min al-hijara wato game da dutse, zuciya ce wadda take mai karfin hali, shine yace thumma stajashtu ja'shan, yace sannan sai na tattara wato zuciyata wata zuciya, athbata min al-hijara wadda take mafi tabbata wato game da dutse, shine ma'ana ne yanki niyya. Wa as'adtu ila sahil ash-sham lit-tijara, na tafi zuwa gabar teku na birnin Sham lit-tijara domin kasuwanci, shine saye da sayarwa. Lafazin as'adtu min al-is'ad ne, al-is'ad shine adh-dhahabu fil ard, tafiya a ban kasa. Ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, id tus'iduna wa la taluuna ala ahad war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. Ash-shahid id tus'iduna ay tadhhabuna fil ard, shine yace wa as'adtu sai na tafi ila sahil ash-sham, zuwa gabar teku na birnin Sham litijara, domin saye da sayarwa. Falamma khayyamtu birramla wa alqaitu biha asar rihla, lokacin da wato na kafa dan daki na a birnin Ramla, wa alqaitu najifar da asar rihla wato sanda ta bulaguro biha a wannan birni, ma'ana kinaya ci game da zama. Lafazin khayyamtu min al-khayma ne, idan aka ce khayma shine dai a Hausa ake kira bukka ko kuma kace kago, wanda a wancan lokaci akan yi shi da jemammiyar fata kamar yadda yau ake yin shi na tantuna. Jam'unsa shine khiyam, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa hurum maqsuratun fil khiyam, shine yace wa alqaitu biha asar rihla, na jefar da sanda ta bulaguro a birnin Ramla. Sadabtu biha rikaban tu'addu lis-sura wa rihalan tushaddu ila ummil qura, sai nayi dace wato da wasu raƙumma, tu'addu ana shirya su, lis-sura domin tafiyar dare, wa rihalan da sirada, tushaddu ana daura su a bayan raƙumma, ila ummil qura domin tafiya zuwa birnin Makka, wanda wannan suna ne daga cikin sunayen Makka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta da shi a cikin Alkur'ani, litunzira ummal qura wa man haulaha. Sai yace fa asafat bi rihul garami, yace iska ta bige, fa asafat bi wato sai ta kada da ni, wa hataja li shauqun ila albayt alharami, bige zuwa ɗakin Allah mai alhurma, wato sai ya motsa a zuciyata. Mi zan yi? Yace fa zama mutuna kati, yace sai na sanya mata guwata ragama. Lafazin fa zama mutu min azimam ne, azimam ragama, jam'unsa shine azimma. Fa zama mutuna kati, sai na sanya mata guwata ragama. Wana bazutu ulaki, na watsar da dukkan wani shagalce-shagalce na, wa alaƙati da duk wasu alaƙoƙi na duka sai na watsar da su na bar su. Wa qultu lilaimi aqsir fa inni sa'akhtarul maqama 'alal muqami wa unfiqu ma jama'tu bi ardi jami'in wa aslu bil haqimi 'anil hutani. Yace wa qultu na faɗa lilaimi ga mai zargi na, aqsir ka taƙaita, fa inni lalle ni sa'akhtarul maqama, da sanni zan zaɓi guntsayuwa na annabi Ibrahim alaihi salam alal muqami, akan zama a gida. Wa unfiqu ma jama'atu, dukkan abinda na tara na dukiya zan ciyar da shi na kashe shi, bi ardi jam'in, wato a nan Muzdalifa. Jam suna ne daga cikin sunayen Muzdalifa, shine yace wa unfiqu, zan ciyar da ma jama'atu, duk abinda na tara na dukiya, bi ardi jam'in, wato a kasar Jam, ita ce wato Muzdalifa. Wa aslu zan manta anil huqami, gabarin tarkacen duniya, bil haqimi, wato a sababin sumbantar bakin dutse, shine alhajarul aswad, wanda a Hausa ake kiran shi gunshin nono. Shine yace wa aslu zan manta anil huqami, gabarin duk wasu tarkace na duniya, bil haqimi, a sababin sumbantar wato bakin dutse. Lafazin aslu min sala yaslu ne salwa. Sai yace man tazamtu ma'a rufqatin kanjumil layli lahum fi sayri jiryatu sayli wa ila al khairi jiryul khayli. Shine yace man tazamtu, sannan sai na tsaru, ma'a rufqatin, tare da wasu abokan tafiya, kanjumil layli, yadda ka san taurarin dare haka suke a wajen ɗaukaka ta daraja da haske da kyalle. Lahum fi sayri jiryatu sayli, wanda suna da jiryatu sayli, wato gudana irin tazarmu, fi sayri, a wajen tafiya. As-sayl wato shine zarmu, ko kace kurama. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa hatamala as-saylu zabadar rabiya wa arsalna alaihim saylal arim. Shine yace lahum fi sayri jiryatu sayli, wato suna da gudana irin tazarmu, wato game da tafiya. Wa ila al-khairi jaryul khayli, wajen alkhairi ku suna da wato sukuwa irin ta dawakai, gudu irin na dawakai, haka suke da shi a wajen wato alkhairi. Ma'ana mutane ne waɗanda suke masu rigaye-rigaye akan ayyuka na alkhairi, kamar yadda Allah ya yi umarni da haka a cikin suratul baqara da suratul ma'ida, fastabiqul khairat, kuma haka yayi yabo da jinjinawa ga annabawansa da ya ambata a cikin suratul anbiya, har aka zo kan Zakariya alaihi salam da matarsa da ɗansa Yahaya. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Haka a cikin suratul mu'minun, ula'ika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. A Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. A cikin suratul hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. To shine anan yace wa ila alkhairi jaryul khayli, wato izuwa in game da alkhairi, wato suna da wato sukuwa irin ta dawakai, ko kace gudu irin na dawakai. Yace falam nazal baina idlajin wa ta'wibin wa ijafin wa taqrib wa ijafin wa taqrib. Falam nazal, ba mu gushe ba, baina idlajin, tsakanin tafiyar dare, wata awibin, da tafiyar yini. lafazin idlaj min ad-dulja ne, in aka ce dulja ko idlaj shine tafiyar dare, shine ake cewa adlaja, ma'ana ya biyo dare. Wata awibin, wato da tafiyar yini, wa ijafin, da gaggawa, wata karibin da sassaka. An gane ko takrib shine sassaka, ma'ana shine gajartar da taki a wajen tafiya. Kamar yadda Imrul Qais yake siffanta dokin sa, yake cewa lahu ay qalazawiyin wa saqana amatin wa irkha'u sirhanin wa taqribu tadfuli lahu ay qalazabi, yace doki ne wanda yake da kuyaku, wato irin nabarewa, wa saqana amatin, da kwabri kuma irin najimuna, wa irkha'u sirhanin, wato da sassaka irin takarin biki, shine wato dila. Sai ya ce wata karibu ta tufuli, wato da tafiya irin ta yanyawa. To shine anan ya ce wato wa ijafin, da sauri a wajen tafiya, wata karibin da sassaka. Ila an habatna aidil maqaya bituhufa fi isalina ila aljuhufa, yace har aka kai lokacin da aidil maqaya, hannuwa na raƙumma, an habatna tai mana kyauta, bituhufa wato da wata tsaraba. Micece tsarabar fi isalina game da sadar da mu ila aljuhufa, izuwa juhufa, wanda juhufa ɗaya ne daga cikin miƙati biyar, an gane ko, ko mu ce ɗaya daga cikin miƙati hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙayyade, ya iyakance domin ɗaukan harami. Juhufa li ahli sham wa misr, ya lamlam li ahli yaman, ƙarnul manazil na'am, farko dai wato zulhulaifa li ahli al-madina, al-juhufa li ahli sham wa misr, ya lamlam li ahli al-yaman, qarnul manazil li ahli najdin, ko kace qarnus sa'alib, ko kace qarnul manazil. Nabiyar kin wanda Umar Allah ya kara masa yadda ya bayyana ma waɗanda suke fitowa daga yankin Iraki shine zatu irq. To shine anan yace ila an habatna aidil mataya, har aka kai lokacin da hannun wato raƙumma, lafazin mataya jam'i ne na matiya, matiya raƙumin da ake labtawa a hau ayi bulaguro a kansa, tai mana kyauta, bituhufa game da wata tsaraba, fi isalina game da sadar da mu ila juhufa, izuwa juhufa. Yace fa halalna ha muta'ahibina lil ihrami, muka sauka a nan juhufa muna shiri da tattali li ihrami, domin ɗaukan harami. Mutabashirina bi idrakil marami, muna ba junanmu albishir game da cimma wato abin nemanmu, abin gurinmu. Falam yaku, lamarin bai zamanto ba, illa ana anakna bihar raka'ib, yace face sai durkusar da wato raƙummanmu da muka yi. Yace falam yaku illa ana anakna bihar raka'ib, lamarin bai zamanto ba face gwalgwadon yadda muka durkusar da arraka'ib, wato raƙummanmu, biha anan juhufa. Lafazin raka'ib jam'i ne na rikab, rikab shine wato raƙumi. Ga ya can fa ma aujabtum alaihi min khailin wala rikab, wa halal wa hadadna al haqa'ib, wato muka sauke jukkunanmu, wannan jukkunanmu. Lafazin haqa'ib jam'i ne na haqiba, jika wadda matafiyi yakan sanya tarkacensa a ciki. Shine yace wa hadadna al haqa'ib, wato muka sauke wannan jukkunanmu. Hatta qala alaina min bainil hibabi shakhsun dahil ihabi, wato sai ga maka wani mutum wato ya hudo akan mu, min bainil hibabi, daga tsakanin falin manduwatsu. Lafazin alhibab jam'i ne na hababa, idan aka ce hababa shine falamin dutse. shine yace hatta qala'a alaina sai ga maka ya hudo akan mu min bainil hibabi daga tsakanin wasu falin manduwa su shaksun wani mutum bahil ihabi wanda yake mabayyanin fatar jiki ya siffanta shi da cewa fatar jikinsa a bayyane take domin tufafin da suke jikinsa sun koke ana ganin fatar jikinsa wanda lafazin al-ihab asali a larabci fata kafin a jimi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa ayyuma ihabin dubiga faqad tahura kuma a hadisin maimuna halla akhadhtum ihabaha yace wa huwa yunadi ya ahla zannadi wannan mutumin yana kira yana cewa ya ahla zannadi ya ma'abuta wannan wuri halummu ila ma yunji yawmat tanadi ku yi maza ku zo zuwa abinda yace halummu ku yi gaggawa ku zo ku karbi mayunji abinda zai tsiratar da ku yawmat tanadi wato ranar kiran juna ita ce ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambace ta da wannan suna a cikin suratu ghafir lafazin halummu ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul halumma shuhada'akum allazina yashhaduna anna Allah harrama hadha shine yace wa huwa yunadi yana kira da babban murya yana cewa ya ahla zannadi ya kuma abuta wannan mazauni halummu ku yi maza ku zo ila ma yunji ku karbi abinda zai tsiratar da ku yawmat tanadi ranar kiran juna ita ce ranar kiyama fa nakharqa ilayhi alhajiju wansalatu wa hatafu bihi wa ansatu yace fan kharaqa ilayhi alhajiju wato alhazzai sai suka gabato zuwa ga suka ingizo zuwa gare shi da sauri lafazin in kharaqa min alinkhirat ne idan aka ce alinkhirat shine mutun ya ingizo wato da sauri shine yace fan kharaqa ilayhi alhajiju alhazzai sai suka ingizo da sauri zuwa gare shi wansalatu suka yi gaggawa wa hatafu bihi suka zagaye shi wa ansatu suka yi kawaici suka yi shuru falamma ra'a ta'assufahum hawlahu wasti'idhamahum qawlahu lokacin da ya ga wato sun zagaye shi sun yi masa sun yi murhu a gefinsa falamma ra'a ta'assufahum hawlahu lokacin da ya ga wato sun yi murhu a gefinsa ma'ana sun zagaye shi lafazin ta'assufahum min al-usfiya ne idan aka ce al-usfiya shine wato dutsun murhu jam'unsa shine kenan al-asafi wasti'idhamahum yaga cewa sun girmama qaulahu fadarsa tasannama ihdal akami thumma tanahanaha mustaftihan lil kalami wato si ya hau dayan tuddai lafazin akam jam'i ne na akama in aka ce akama tudu jam'in sa shine akam tasannama shi kuma wannan minas sanam ne sanam shine tuzo ma'ana tasannama ihdal akam sai ya hau kululuwar ɗaya daga cikin tuddai thumma tanahanaha sannan sai gyaran murya mustaftihan lil kalam wato yana mai fara zance wa qala sai ya faɗa sai ya ce ya ma'asharal hujjaj annasilina min alfijaj yace ya ma'asharal hujjaj ya ku taron alhazzai annasilina masu gaggawa min alfijaji wato daga dukkan wasu hanyoyi lafazin annasilin shine ma'ana almusri'in masu gaggawa ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun sai ka koma cikin suratu yasin وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ شيني أنين يتي يا معشر الحجاج يا كو جماعر الهزي الناس لينا ما سقاقاوا من الفجاج واتو دقمن ينهنيوي لفظن الفجاج جنئنين فجن إذا أكتش فجن hanya wanda take gudabe babbar hanya wanda asali hanyar da take tsakanin duwatsu ita ce ake kira alfaj ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa adhim fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq jam'in shine fijaj ga ya can waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun haka a cikin suratul nur zuwa suratul nuh li tasluku minha subulan fijaja shine anan yace wato annasilina masu gaggawa min alfijaji wato daga manyan hanyoyi yace ataqiluna ma tuwajihuna wa ila man tatawajjahuna shin yanzu kun fahimci abinda wato kuke fuskanta zuwa gare shi kun san darajar shi kun san matsayin sa wa ila man tatawajjahuna kun san zuwa ga wane ne kuke fuskantowa kuke nufatowa abinda dai suke fuskanta zuwa gare shi shine Ka'aba Ka'aba shine ɗakin da yafi komai daraja a ban ƙasa wanda ake fuskantowa zuwa gare shi ake nufatar sa shine mahalicin sammai da ƙasai da abin da ke tsakankanin su Allah subhanahu wataala shine yace a ta'qiluna shin wai kun fahimci matuwajihuna abin da kuke fuskanta zuwa gare shi wa ila man tatawajjahuna kun san zuwa ga wane ne kuke fuskantowa kuke nufatowa amtaduruna ala man taqadamuna wa ala ma tuqdimuna yace koko kun yi sani alaman taqdamuna ga wane ne kuke gabatowa wa alama akan menene tuqdimuna kuke gabatar da kokarin ku da wahalar ku akan menene saboda menene yace atakaluna gina a takaice dai wanda ake gabatowa gare shi shine Allah subhanahu wataala abinda ake kokarin gabatar da ayyuka akan shi shine dacewa da gidan tsira a gobe kiyama ita ce aljanna shine yace wa alama tuqdimuna abusa wani abu ne kuke gabatar da kokarin ku shine ma'ana neman dacewa da aljanna yace atakaluna wai shin kuna zato annal hajj ita haji waqtiyarur rawahil wa qada'ul marahil wato tankadewa da raurayewa da zabar wato arrawahil wadanda suke raƙumma wadanda suke na ƙurai wa qada'ul marahil da sare zanguna wato da tafiya lafazin arrawahil jam'i ne na rahila rahila raƙumin da ake labta masa kaya a hau ayi bulaguro almarahil jam'i ne na marhala marhala kenan zango wani gwalgwadan tafiya da mutun ya sare shine yace atakhaluna shin kuna zatan annal hajja ita haji waqtiyarur rawahil zabar zababan raqumma wa qada'ul marahil da sari zanguna da tafiya wattikhazul mahamil wato da daukan labtu shine yace wattikhazul mahamil wato da rukun almahamil sune darbuka lafazin mahamil wato abinda ake nihi da shi anan shine wato darbuka dakin da ake dorawa akan raqumi a wancan lokaci domin mace ta shiga shine ake kiran shi hudaj kuma shine ake kiran shi hidij shine yace wattikhazul mahamil wato da rukun darbuka wa iqaruz zawamil da nauyaya wato raqumma da labtu lafazin azzawamil jam'i ne na zamila in aka ce zamila raqumin da ake labta masa kaya sai yace amtazunnuna yace koko kuna zato annan nuska wato lalle ita ibada huwa nabul ardani wato tube tufafi waɗanda suke dinkakku wa inba'ul abdani diramar da gangan jiki diramar da jikunkuna wa mufaraqatul wildani wato da rabuwa da ya'ya wattana'i anil buldani da nisanta ga barin gida wai kuna zaton wannan shine ibada shine aikin haji kadai shine yace amtazununa annan nuska huwa nabul ardan wa inba'ul abdan wa mufaraqatul wildan wattana'i anil buldan shin koko zato kuke annan nuska lalle ita ibada lafazin annusuk ma'anarsa shine ibada kuma yakan zo akan ma'anar yanka kamar yadda can ubangiji ta'ala ke fada kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin shine dan haka aiki na haji ake kiran shi annusuk shine yace amtazununa koko kuna zato annan nuska lalle ita ibada huwa nabul ardani wato tube dinkakkun tufafi lafazin ardan minar rudun ne idan aka ce arrudun shine hannun riga ko kace aljihu anan kinaya ce yake game da dinkakken tufafi kuna ganin cewa kawai mutun ya tube wannan dinkakken tufafi ya daura gyautu ya yafa mayafi shine haji wa inba'ul abdani wato diramar da jikunkuna a wajen tafiya wa mufaraqatul wildani da rabuwa da ƴaƴa kankanan yara wattana'i anil buldani da nisa ga barin gida yace kalla yace ko daya yace wallahi rantsuwa nake da ubangiji na balhu wajtinabul khatiyya qablajtinabil matiyya wa ikhlasun niyya fi qasdi tilkal baniyya wa imhaadu ta'ati inda wujidani listiqa'a shine yace kalla yace ko daya lamarin ba haka ba yake wallahi rantsuwa nake da ubangiji na bal yace sanidi ita ibada wajtinabul khatiyya wato ita haji yace wajtinabul khatiyya shine nisantar alkhatiyya aiki wanda yake na zunubi qablajtilabil matiyya kafin wato janyo raqumin da mutun zai hau ma'anan kafin ka janyo raqumin da zaka lauta ka hau domin zuwa haji abu na farko shine ka nisanci alkhatiyya ayyuka waɗanda suke na zunubi na sabo wanda yana daga cikin ladabi daga cikin ladabba na haji farko mutun ya kyautata tuba zuwa ga ubangijinsa duk wasu abubuwa da mutun yake yi waɗanda ba su dace ba a shar'ance mutun ya bar su ya kaurace musu shine yace wajtinabul khatiyya shine nisantar wato aiki wanda yake na sako an gane ko nan ya shafe hamza ne saboda wato tajinisi sai yace qablajtilabil matiyya wato gabanin janyo da wato taguwa wa ikhlasun niyya wato da tsarkake niyya fi qasdi tilkal baniyya game da nufatar wannan gini shine ka'aba me yake nihi da baniyya shine wato ka'aba wa imhaadu ta'a da tsantsanta da'a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala inda wujidani listiqa'a lokacin samun dama zuwa sauke wannan farali wa imhaadu ta'a da tsantsanta da'a ga ubangiji inda wujidani listiqa'a a lokacin samun iko da samun dama zuwa sauke farali wa islahul mu'amalat amama i'malil ya'amalat yace da inganta almu'amalat shine hulɗa da jama'a amama i'malil ya'amalat tun gabanin wato labta raqumma lafazin ya'amalat wato jami'i ne na ya'amala ya'amala shine wato raqumi taguwa kenan wanda take zaɓaɓɓa wanda ake labta mata kaya ayi bulaguro shine yace wa islahul mu'amalat wato da inganta wato iya zama da kyautata wato da inganta almu'amalat zama da jama'a qabla i'malil ya'malat gabanin wato labta wato raqumma sai yace fa wallazi shar'a almanasik linnasik wa arshada salika fil laylil halik rantsuwa nake da ubangijin da shar'a almanasik ya shar'anta waɗannan ayyuka na haji lafazin almanasik jam'i ne na mansak in aka ce mansak aiki daga cikin ayyukan haji dawafi zaka iya kiran shi da suna mansak safa da marwa mansak kwana a muzdalifa mansak kwanukan mina mansak jifa mansak tsayuwa a arafa mansak dukkan su wannan sune ake kira almanasik kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam ya roki ubangijin sa wa arina manasikana gaya can kuma li kulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amr wa li kulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am shine yace fa wallazi shar'a al manasika rantsuwa nake da ubangijin da ya shar'anta wannan ayyuka na haji lin nasiki wato gashi mai haji an gane ko li kulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuhu sai yace wa arshada salika ya shiryar da wato as-salika fil layli mai tafiya a cikin dare al-halik wato dare wanda yake mai tsananin duhu mai matukar duhu wa arshada ya shiryar da as-salika mai bin hanya fil laylil halik wato a cikin dare wanda yake mai matukar duhu yace mayunki ligtisalu biz-zanubi min al-ingi masi fiz-zunubi aligtisalu biz-zanubi wanka da cikakken guga mayunki yace baya tsarkake bawa min al-ingi masi fiz-zunubi game da dirmiya a cikin zinubai az-zanub shine babban guga wanda yake cikakke da ruwa an gane ku sai inda ruwa a ciki ake kiran shi zanub in babu ruwa dalu ake kiran shi gaya can a hadisin ba kauye wanda yazo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsilala bawli a hadisin me yace fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi zanubin min ma'in fa uhriqa alaihi aw kama qala shine yace mayunki ligtisalu biz-zanubi aligtisalu wanka biz-zanubi da guga na ruwa wanda yake cikakke mayunki baya tsarkake bawa min al-ingi masi fiz-zunubi wato game da dirmiya da yayi a cikin zinubai yace wala ta'dilu ta'riyatul ajsami bi ta'biyatil ajrami ta'riyatul ajsami wato tsiraitar da gangan jiki da mutum zai cire dinkakkun tufafi ya sanya wato gyabto da mayafi yace wala ta'dilu wato baya ba zai yi daidai bi ta'biyatil ajrani wato game da daukan nauyin laifuka lafazin ajram wato jam'i ne na jurm idan aka ce jurm shine wato laifi wala tuguni libsatul ihrami anil mutalabbis bil harami libsatul ihrami sanya daura harami wala tuguni baya wadatarwa anil mutalabbis bil harami game da wanda ya cudanya yayi dumudumu da cin haram wala tuguni libsatul ihrami sanya harami shine gyabto da mayafi baya wadatarwa anil mutalabbis bil harami game da wanda ya cudanya yayi dumudumu da haram yace wala yanfa'u lib iba'u bil izari ma'a lib ila'i bil awzari wala yanfa'u alib iba'u bil izar wato yin lib iba shine yafi bil izari wato da mayafi ma'ana idan aka ce al-iqtiba shine sanya gefin mayafi na harami karkashin hammata sannan mutun ya fuddo kafadar shi ta dama shine ake kira al-ittiba, wanda yin haka sunna ne, amma sunna ce wanda take banta da tawaful qudum, shi kadai ne ake yin al-ittiba a huddo ka fada ta dama, amma a tawaful ifada da tawaful wada da fita zuwa Arafa ba maganar al-ittiba da zaka ga wato jahilan al-hazzai tun laran da suka dauki harami kawai mutum ya huddo ka fada ta dama. Shi ku a tawaful qudum ne kadai aka sunnanta wannan fito da kafada ta dama, wanda shi ma asali ma game da sunnanta mana wannan sunna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a shekara ta 7 da za su zo su yi wannan umratul qaba wanda aka hana su yin umra a shekara ta 6 wanda aka yi sulhul hudaybiya. Jita jita labari na ƙarya sai ya yado a birnin Makka cewa ai za su zo ku gansu duk sun kanjame jikinsu ya koma ɗe, yunwa ta bige su, duk sun lalace sun rame. Wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, to jin wannan jita jita da aka zo kafin a fara tawafi, manzo Allah sai ya ce kowa yayi liqiba ya huddo kafadarsa ta dama, saboda ai in mutum ramamme ne da zaran ya bayyana kafada za a iya ganewa, kenan su tabbatar da abinda suke fada ƙarya ne. Kuma kewayo uku na farko manzo Allah ya ce kowa ya sassaka, saboda wanda yunwa ta bige shi da kilfa zai ringa daga kafa, ina shi ina gudu gudu, manzo Allah ya ce ayi sassaka su tabbatar da cewa abinda ake fada ba haka bane. To dan haka a tawaful qudum ne kadai ya zama sunna shine al-ittiba, shine anan yace wala yanfa'u al-ittiba'u bil izar, abinda yake nihi da izar anan ar-rida, an gane ku, domin shi izar shine gyautan da ake daurawa, rida shine mayafin da ake yafawa, ma'ana shine fito da kafada wato ta mayafi, fito da kafadar dama a wajen yafa hirami, yace baya amfani ma'alit ila'i bil auzar, wato tare da karfin daukan manyan zunubai. Lafazin al-ila min al-bala'a ne, bala'a shine wato karfi kenan da kokari, shi yasa ai mutum wanda yake kakkarfa sarauki ake kiran shi bali'un, an gane ko, kamar yadda kasusuwan hakarkari saboda kwarin su ake kiran su abla. Sai yace wala yujidu taqarrubu bil halqi ma'a taqallubi fi zulmi al khaliq, wato at-taqarrubu kusantar ubangiji bil halqi wato game da aske kai a cikin hajji ko umra, wala yujidi yace baya amfanar da bawa ma'a taqallubi fi zulmi al khaliq, tare da jijjuyawa game da zalimtar bayi, an gane ko, aske kai da zakai wannan baya amfanin ka matukar kana zalintar jama'a. Wala yujidu taqarrubu bil halqi, neman kusantar ubangiji game da aske kai a hajji ko umra, baya amfanar da bawa ma'a taqallubi, tare da jijjuyawa fi zulmi al khaliq game da zalintar jama'a. Yace wala yarhadu tanassuku fi taqsiri, darana tamassuki bi taqsiri, at-tanassuk yin ibada fi taqsiri game da saisaye shine rage gashi, wala yarhadu baya wanke ma bawa darana tamassuki bi taqsiri, datti na ruko game da takaitawa akan abinda Allah ya shar'anta, gani ko, at-taqsir wato shine saisaye. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala laqad, wannan a can cikin suratul fatih, laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunna al-masjida al-harama in sha'a Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin, shine yace at-tanassuku yin ibada fi taqsiri game da saisaye shine rage gashi, wala yarhadu baya wanke ma bawa darana tamassuki bi taqsiri, datti na ruko bi taqsiri game da takaita aikin da Allah ya dora ma bawa. Idan aka ce at-taqsir shine takaitawa, kasa kai inda ake buƙatar akai, wala yas'adu bi arafata ghayru ahli al-ma'rifa, ba wanda ke azurta game da tsayuwa Arafa gairu ahlil ma'rifa sai ma'abuta sanin Allah waɗanda suke masu tauhidi wala yas'abu bi Arafa ba wanda zai azurta da tsayuwa Arafa gairu ahlil ma'rifa in banda ma'abuta sanin Allah sune masu tauhidi wala yazku bil khayfi man yargabu fil haifi man yargabu fil haifi wanda ke kwadai game da zaluntar jama'a wala yazku ba yanda za a yi ya tsarkaka bil khayfi wato a sababin tsayuwa anan khayfu mina lafazin khayf suna ne na mina ko kuma wani gune na musamman anan mina wanda ake kiran shi khayfu mina yace man yargabu wanda ke kwadai fil haifi game da zaluntar jama'a al haif shine zalunci ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala amir tabu am yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu shine yace wala yazku bil haifi man yargabu fil haifi wanda ke kwadai game da zaluntar jama'a wala yazku baya tsarkaka bil haifi a sababin tsayuwa anan mina yace wala yashhadul maqama illa man istaqama ba wanda zai halarci matsaya ta annabi ibrahim a hakika tsayuwar kuma ta amfane shi anan illa man istaqama sai wanda ya daidaita ya samu istiqama ya lazumci da'a ga ubangijinsa idan aka ce al istiqama shine luzumu da'ati llahi azza wajal lazuntar da'a ga ubangiji subhanahu wataala sau da kafa shine yace wala yashhadul maqama a hakika ba wanda ke halartar maqamu ibrahim kuma halartar wannan guya amfane shi illa man istaqama sai wanda ya daidaita akan tafarki na ubangiji subhanahu wataala wala yahza bi qabulil hajja man zaga anil mahajja yace wala yahza ba yadda za a yi rabauta bi qabulil hajja game da samun karbuwa ta haji man zaga anil mahajja duk wanda ya karkace gabarin gwadabe da tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al mahajja ita ce hanya tutar hanya mabayyaniya wadda babu wani duhu-duhu akan ta ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo mana da ita kamar yadda yake fada taraktukum ala al mahajjati al bayda shine yace wala yahza bi qabulil hajja ba wanda yake cewa man zaga duk wanda ya karkace anil mahajja gabarin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yahza ba yadda za a yi rabauta bi qabulil hajja game da samun karbuwar haji sai yace farahimallahu ra'an yace Allah ya ji kan mutumin da safa wato ya tace niyya qabla mas'ahu ila safa kafin kai kawansa izuwa kafin tafiyar shi izuwa safa ma'ana mutumin da ya tace niyya ya tsarkake yi dan Allah kafin ya hau safa ya fara kai kawo yace farahimallahu ra'an Allah ya ji kan mutumin da safa wato ya tace niyyar sa qabla mas'ahu kafin tafiyar sa ila safa izuwa safa wa warada shari'atar riba mutumin da ya gangara ma shari'a wadda take yardadda ita ce shari'ar da Allah ya shar'anta qabla shuru'ihi alal aba kafin kurmuwarsa alal aba a bisa kududdihin rijiyar zanzab idan aka ce al aba shine kududdifi inda ruwa yake taruwa qabla shuru'ihi kafin kurmuwarsa alal aba a bisa kududdifi na rijiyar zanzab wa naza'a mutumin da ya kame an talbisihi gabarin gauraye lamarinsa qabla nazi'i malbusihi gabanin tube tufafinsa an gane ko kafin ya tube tufafinsa waɗanda suke dinkakku ya daura gyautu ya yafa mayafi to tuntuni ya kame game da gauraye lamarinsa wanda yake bai dace ba wafaba yace mutumin da ya kwarara bi ma'arufihi da alkhairinsa qabla al-ifada min ta'rifihi kafin kwararowarsa daga tsayuwa Arafa ne shine yace wafaba Allah ya ji kan mutumin da ya kwarara bi ma'arufihi wato game da alkhairinsa ma'ana kyautuka da taimaka ma jama'a qabla al-ifadati min ta'rifihi, kafin kwararowarsa wato daga Arafa. Ga ya can fa idza afadtum min arafatin thumma rafa'a akiratahu, sannan sai ya daukaka muryarsa bi sautin da wata murya asma as-summa, wanda yijiyar da kurma. Me yake nihi? Ma'ana murya ce madaukakiya, madaukakiya yana mai kugawa. Shine yace thumma rafa'a akiratahu, sannan sai ya daukaka muryarsa bi sautin da wata murya asma as-summa, wanda yijiyar da kurma. Wa kada yuzazi'ul jibala shumma, kayyama kusa ya raurauta wato duwatsu waɗanda suke manya masu tsawo. Wa anshada, sai ya sabu waka. Malhajju sayruka ta'wiban wa idlaja, wa la'atiyamuka ajmalan wa ahdaja. Alhajju an taqsida albayta alharama ala tajridika alhajja la taqdi bihi haja. وتمتضي كاهل الإنصاف متخذا ردع الهوى هاديا ولحق منهاجا. وأن تؤاسي ما أوتيت مقدرة من مد كفا إلى جدواك مهتاجا. فهذه إن هوتها هجة كملت، وإن خل الحج منها كان إخداجا. حسب المرائين غبنا أنهم غرسوا وما جنول وما جنوا ولقوا كدا وإزعاجا. حسب المرائين قبنا أنهم غرسوا وما جنوا ولقوا كدا وإزعاجا. وأنهم هرموا أجرا ومحمدة وألهموا إردهم من آب أو هاجا. وخيف بي بما تبديه من قرب وجهل مهيمن واللاجا وخراجا. فليس تخفى على الرحمن خافية إن أخلص العبد في الطاعات أو داجا. وبادر الموت بالحسنى تقدمها، فما ينهن هداء الموت إنفاجا. وقنا التواضع خلقا لا تزايله عنك الليالي ولو ألبسنك التاجا. ولا تشم كل خال الله بارقه ولو ترى آهتون السكب صجاجا. ولا تشم كل خال الله بارقه ولو ترى آهتون السكب صجاجا. ما كل داء بأهل أن يساخ له كم قد أصم بنعيم بعض من ناجا. وما اللبيب سوى من بات مقتنعا ببلغة تدرج الأيام إدراجا. فكل كسر إلى كل مغبته وكل ناز إلى لين وإنهاجا. شيني يتي ملحج سيرك تأويبا وإدلاجا. سيرك تفيرك تأويبا تتكنيني وإدلاجا دبندري. Yace malhajju, a hakika wannan ba shi bane ba haji. Wala atiyamuka ajmalan wa ahdaja, yace balantana zabar da kake ma ajmalan raqumma wa ahdajan da durbuka. Lafazin ahdaj jam'i ne na hidijun. Hidijun shine durbuka, dakin da ake durawa akan raqumi. Jam'in ka ce ahdaj ko ka ce huduj. Gaya can a cikin waka mu'allaka ta ƙarfa yana cewa ka anna hudujal maliki yati guduwatan khalaya safinin bin nawasi fi min dadi. Ka anna hudujal maliki yati shine yace ka ce darbuka na ƴan mata na banu malik lokacin da suka labta da safiya, yace khalaya safinin, ka ce manya manyan jiragen ruwa ne. Bin nawasi fi min dadi, a wata hura wato ta kwarin dadi, ko kuma ka ce tsibiri wanda yake na dadi. Shine a nan yace wala atiya muka, yace balantana zabar ka ajmalan garaqumma wa ahdaja, wato da darbuka. Wannan ba shi bane haji. Yace alhajju, ita haji a hakika an taqsidal baital harama, wato shine da kaka nufaci. Wato alhajju ita haji a hakika an taqsidal baital harama, shine nufatar ɗakin Allah mai alhurma ala tajridika alhajja a bisa tsantsanta wato aikin haji kadai la taqdi bihi haja ba dan biyan wata buƙatar ka ba da kake nihin ta biya la taqdi bihi haja wato ba dan wato neman biyan wata buƙata an gane ko abinda ake buƙata ibada ce haka haji haka umra ka tsarkake niyya ka tafi kawai takanas domin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da neman sakamako a gobe kiyama amma so da yawa a yau zaka ga mutum takanas ya tashi wa ya tafi umra a wai shi kasuwar shi ce yake so kawai ta buda ta ringa tafiya kamar yadda zaka ga ana irin wannan al'amari wani in yaje hajin a kawai shi wai yaje ne saboda kasuwar shi yake so yaga tana tafiya kamar yadda ya kamata ko kuma wani matsayi da yake nema wannan duka kuskure ne lalle ibada ce mai zaman kanta wadda baya halatta a sarrafa ta domin wani amfani wani tarkace na rayuwar duniya amma ba laifi bane in ka tafi umra ko ka tafi haji ka bujuro da bukatunka na duniya da na lahira ka kankanta kai ga ubangijinka ka roke shi domin ya biya maka amma ta kanas karkata shi da sunan zuwa haji kawai saboda wata bukatar ka ta rayuwar duniya ko ka je umra saboda kawai wata bukata ta rayuwar duniya a ta kanas kawai ka je ibada ce wanda kake neman sakamako a gun Allah subhanahu wataala anan kuma sai ka bujuro da bukatunka kai ta addu'a kai ta roƙon ubangijinka shi yasa anan yace ala tajridikal hajja a bisa tsiraitar da haji tsantsa kawai haji ce la taqdi bihi haja ba dan ka biya wata bukatar ka ba yace wa tamtadi kahilal insafi kana mai hawan kafada ta adalci in aka ce adalci ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa shine al insaf yace muttaqizan rad'a al hawa hadiyan muttaqizan kana maimaida wato rada alhawa tsawatar da san zuciya hadiyan shine jagorarka lafazin ittakaza in yayi ta'addi ila maf'ulain yakan zama bi ma'ana sayyara an gane ko almaf'ulul awwal shine rada almaf'ulus thani hadiyan ai muttaqizan kana maimaida rada alhawa tsawatar da san zuciya hadiyan shine jagoranka wal haqqa min haja kuma ka mai da gaskiya ita ce hanyarka ga ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa min haja sai yace wa antu asiya shine da zaka taimaka ma'utita maqduratan da zaka taimaka da abinda aka baka na dukiya maqduratan gwalgwadon ikonka ka taimaka ma mammad da kaffan duk mutumin da ya mai kotafinsa muhtajan yana mabukaci ila jadwa ka zuwa kyautarka ka taimaka masa da abinda Allah ya hore ma yace fa hazihi waɗannan tadudi da waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye in hawat hajjatun in har hajji ta tarar da su kamulat yace to tabbas hajji ta cika wa in khala alhajj minha in ku hajji tawhinta game da waɗannan abubuwa da na ambata maka kana ikhdaja to haji ta zaman tawayayya an gane ko ta zama tawayayya lafazin ikhdaja ga yace min alkhidaj ne ga yace fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk sallar da ba a karanta fatiha a cikin ta yake cewa fa hiya khidajun tawayayya ce sai yake cewa hasbul muraqina gabnan yace ya ishi masu riya gabnan wato ga yaudara ko kace ga bugon hanci shine kamun ga hasbul muraqina gabnan ya ishi masu riya gabnan wato ga bugon hancin su annahum garasu lalle su masu riya wato sun yi da shi amma wa majanau basu tsinki ƴaƴan itaciyar da suka dasa wala kukaddan sun hadu da wahala wa iz'ajan wato da raurauta duk abinda suka yi na ibada sun yi a banza Allah ba zai karba ba domin sun yi ne dan wasu su gane su yaba dan wasu su ji su fada dan neman wani tarkace na duniya shine yace hasbul muraqina ya ishi masu riya governance wato gabugun hanci ko kace ga kamunga in aka ce kamunga shine a sayar maka kaya sama da kimar yadda suke ko kuma kayanka a saya da abin da bai kai kimar su ba abinda yake bai wuce ba jika 10 a sayar maka da shi jika 15 ko jika 20 wannan an bige hancinka ko kuma kayanka zai yi jika 20 wani ya bige hancinka ya saye shi jika 5 ko jika 10 shine yace hasbul murshine ake kira kamunga shine yace hasbul muradina ya ishi masir ya gabnan gabugun hanci annahum garasu wato su sun yi da shi wa majanau amma ba su tsinki ƴaƴan itaciyar da suka dasa wala ku kaddal sun hadu da wahala wa iza aja wato da raurauta yace wa annahum lalle su masu riya hurimu an haramta musu ajiran lada wa mahamidatan da yabo agun Allah subhanahu wa ta'ala wa alhamu irdahum sun ciyar da mutuncin su man'aba ga duk wanda ya aibanta aw haja wato ko kuma ya zazzage su wa alhamu kenan sun maida kenan mutuncin su ya zama nama an gane ku shine yace wa alhamu irdahum sun maida mutuncin su ya zama nama man'aba ga duk wanda ya aibanta su aw haja ko kuma ya zage su kenan sun ja ma kansu zagi da bala'i yace ukhayya yace ya kai dan uwana wannan kenan wato tasgir ne na akh shine yace ukhayya yace ya kai dan uwana fabgi bima tubdihi min qurabi wajhal muhaimini yace fabgi ka nemi fabgi ka nufaci wajhal muhaimini wato fuskar sarki wanda yake maga asirin kowa shine Allah subhanahu wa ta'ala bima tugudihi game da abin da kake bayyanawa min qurabin wato na ibadu wallajan halin kana mai yawan shiga wa karrajan da fitarka kenan shigarka da fitarka duk abin da kake bayyanawa na ibada to ka nemi fuskar almuhaimin shine maga asirin kowa ubangiji subhanahu wa ta'ala lafazun qurab jami'i ne na qurba qurba ibada ala innaha qurbatul lahum sai yace falaisa takfa ala rahmani khafiyatun duk wata mai koyuwa falaisa takfa ala rahmani bata koyuwa ga sarki mai gamammiyar rahama in akhlasa al'abdu fi ta'ati in har bawa ya tsarkake niyya game da ayyuka na ibada audaja ko yayi munafirci Allah yana sanar da komai ba abin da yake koyo shine yace falaisa takfa ala rahmani khafiyatun khafiyatun duk wata mai koyuwa falaisa takhfa bata koyuwa alar rahmani ga sarki mai gamammiyar rahama domin shi ya fada inna allaha la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama sai yace in akhlasa al abdu in bawa ya tsarkake niyya fi ta'ati game da ayyuka na ta'a aw daja wato ko kuma yayi munafirci shine ya koyi yace wa badiril maut bil husna kargayi mutuwa bil husna wato da kyawawan da kyakkyawan aiki tuqaddimuha wato wabadiril mauta kargayi mutuwa bil husna wato da aiki wanda yake ya kai matuka a wajen kyawu tuqaddimuha da zaka gabatar ma kanka yace da'il mauti mai kira na mutuwa in faja in ya kawo mamaya kuma yuna hanahu ba a tsawatar da shi da'il mauti mai kira na mutuwa in faja idan ya kawo mamaya fa mayu na hanahu yace ba a tsawatar da shi waqanat tawadu'a khulqan yace kalazunci kaskanta kai ga ubangijinka khulqan kamar da shi shine matsayin dabi'arka la tuzayiluhu an kallayali karkas bari wato allayali kwance tashi ta gusar da shi ga barinka walau albasnaka taja yace kai koda kwance tashi wato sun tufatar da kai kambi na sarauta to kaskanta kai karkarabu da shi shine yace waqanat tawadu'a kalazunci kaskanta kai ga ubangiji khulqan halin kana mai maida shi shine dabi'arka da halinka la tuzayiluhu an kallayali karka bari allayali kwanceta shi tuzayiluhu anka ta gusar da shi gabarinka walau albasnaka taja koda kwanceta shi ta tufatar da kai kambi ka zama wato ka zama wani sarki ka samu wani matsayi yace wala tashin kulla kali la habariquhu karka kalli dukkan wani holo kon hadari la habariquhu wanda walkiyar shi ta walka yace walau taraa hutuna sakbi koda ya bayyana maka zubar wato mamakon sa sajjaja yana mai kwarara yace karka kalle shi yace wala tashin karka kalli kulla khalid dukkan wani holo kon gilgije lafazin wala tashin min ash-shaym ne idan aka ce ash-shaym shine wato kallan walkiya yace la habariquhu wanda walkiyar sa ta walka walau taraa hutuna sakbi koda ya nuna maka zubar as-sakbi mamakon sa sajjaja yana mai kwarara lafazin sajjaj wato shine kwarara ta ruwa ga ya can fadar Allah subhanahu wataala wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja sai yace ma kullu da'in bi ahlin an yusaka lahu yace ba dukkan wani mai kira bane ba ya cancanta a saurara masa ba ma kullu da'in ba dukkan wani mai kira bi ahlin an yusaka lahu ya cancanta a saurara masa yace kam kada asamma bi na'in ba'd man naja yace nawa ba'd man naja sharan wanda ya gana da wani yaje ya fada masa wani labari kada asamma ya kurumtar da shi bi na'in a sababin kai yako mutun nawa aka zo aka fada masa labari na mutuwa cewa wani ya rasu kai tsaye mutun ya kife ya fadi ya suma dan haka yace ba dukkan mai kira ba ake saurara masa ma kullu da'in ba dukkan wani mai kira bi ahlin an yusaka lahu ya cancanta a saurara masa a saurare shi yace kam yace da yawa yace ba abu man naja sharan wanda ya gana da wani kada asamma ya kurumtar da mutum bi na'in wato a sababin kai yako shine labarin mutuwa yace wa mallabibu mai hankali bai zamanto ba siwa man bata sai wanda ya kwana muqtani an yana mai dangana bi bulgatin wato da dan guziri tudirjul ayyama idraja wanda zai nade masa kwanukan rayuwa nadewa wanda ya wadata da dan abinda Allah subhanahu wataala ya kasa ya bashi baya kyashin kowa baya hasadar kowa ya wadatu da abinda Allah subhanahu wataala ya azurta shi shine mai hankali yace wa mallabibu mai hankali bai zamanto ba siwa in banda mam sai dai man bata wanda ya kwana wa mallabibu mai hankali bai zamanto ba siwa man bata sai dai wanda ya kwana muqtani an yana mai dangana bi bulgatin da dan guziri tudrijul ayyama guzurin da zai nade masa kwanukan rayuwa idrajan wato nadewa yace fa kullu kusrin dukkan wani tarin dukiya magabbatuhu karshen sa ila kullin zuwa shine karanci duk abinda aka tara komin yawan shi to karewa zai an gane ko ga ya can ubangiji wannan ubangiji ta'ala ya fada kullu wannan kullu man alaiha fan yace fa kullu kusrin dukkan wani abu wanda yake mayawaici magabbatuhu karshen sa ila kulli wato zuwa kankanta wa kullu nazin wato dukkan wani mai zabura mai tumbe an gane ko mai tada jijiyoyin wuya mai nuna isa yace ilalini yace karshen shi yace zaka ga yayi laushi yayi lumus yace wa in haja yace koda ya motsa dukkan habbakin da yake da duk zaburar da yake da tada jijiyoyin wayar da yake wata rana zaka ga yayi lumus kamar ba shi ba shine yace wa kullu nazin dukkan wani mai tumbe wanda yake mai tashi mai nuna isa da kasaita ilalinin yace karshen shi zuwa laushi wa in haja yace kai koda wato shine ya motsa qala rawi marwaycin yake fada falamma alqaha uqmal afhami bi sihril kalami lokacin da ya buga kilili ga kararan cewar fahimtar jama'a bi sihiril kalami wato da zancen sa wanda yake mai tafiyar da hankula in aka ce sihirul kalam zance mai jan hankula lafazin ukun shine kararin cewa rashin aihuwa shine yace falamma lokacin da alqaha ya buga kilili hukumal afahami ga kararin cewar fahimtar jama'a bi sihirul kalami wato da sihirin zancen sa zance mai jan hankali yace iskar wahatu riha abi zaid yace sina shaki wato kanshin abu zaid na birnin saruja da ma naji zancen kawai sai na shaki kanshin sa yace wa ma da bi lirtiyahu ilaihi ayyamaid yace alirtiyahu wato karshashi da jin dadi wa ma da biya sai ya karkata da ni ayyamaid yace matukar karkata almaid shine karkata ga yacen waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun shine yace wa ma da biya lirtiyahu wato jin dadi da murna da farin ciki wa ma da biya sai ya karkata da ni ilaihi zuwa gare shi ayyamaidi matukar karkata yace fa makastu sai na zauna hattasta wa abana fa hikmatihi har aka kai lokacin da ya cika wato watsa hikimarsa wan hadara ya gangaro min akamatihi daga kan wannan tudu da ya hau wanda karmu manta ya gabata akam jami'i ne na akama yace thumma dalabtu ilaihi sai nayi duku-duku zuwa gare shi ma'ana na kusance shi li atasaffaha safahati muhayyahu dan na lura da sharan fuskarsa wa astashifa kuma dan na ga jauhara hilahu wato shine kyawun hilahu wato kawarsa shine yace wa astashifa wato dan na lura da jauhara hilahu kyawun hilahu shine kawarsa an gane ko minal hiliya ne yace fa idza huwa ballatu lati anshuduha sai ga maka ashi sarganta ce wanda nake bada cigiyarta wa nazimul qala'idillati anshadaha wato shine mai tsara alqala'id wato tsakiyoyi allati wadanda anshadaha wato yarirata lafazin qala'id jami'i ne na kilada in aka ce kilada shine abinda ake daurawa a wuya na tsakiya ko kaba ko mai nene shi yasa aka ambaci hadaya da wannan suna domin akan daura mata wata alama a wuya kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallahi wala shahral harama wala alhadaya wala alqalaida wala aminal baital harama kuma haka yace ja'alallahu alka'bata alharama ja'alallahu alka'bata albaital harama qiyaman linnasi washahral harama wal hadaya wal qalaid shine yace wa nazimul qalaidi shine mai tsara wadannan tsakiyoyi allati wadanda anshadaha yarira fa anaqtuhu ina qallami lil alif wato sai na rungume shi irin yadda alif wato yake runguman lam an gane ko fa anaqtuhu ina qallami lil alif sai na rungume shi irin yadda wato lamun yake rungumar alif wa nazzaltuhu manzilatal bur'i inda danifi yace sai na aje shi matsayin waraka inda danifi a lokacin faruwar rashin lafiya wa nazzaltuhu na aje shi manzilatal bur'i matsayin waraka inda danifi wato gurin faruwar rashin lafiya wa sa'altuhu na tambaye shi na roke shi wa sa'altuhu na roke shi an yu lazimani ya lazumce ni fa a ba sai yake au yuzamilani ko kuma ya dora ni akan kuturin raƙumin sa ma'ana ya goya ni fa na ba wato sai ya daukaka yakiya wa qala sai yace da ni alaitu fi hajjati hazihi nayi rantsuwa da ubangiji na a wannan hajjin tawa Allah a hataki ba kwata kwata bazan goye wani akan raƙumina wala a atake ba kuma bazan yi baki baki da wani in na hau in an yi gaba in sauka kuma shi ma ya hau wala aktasiba kuma na yi alkawali da Ubangiji na ba zan yi sana'a ba a cikin wannan haji, wala an tasiba, kuma ba zan nuna dangantata in ce ni wani ne dan wani jikan wani, wala artafika, kuma na yi alkawali da Ubangiji na yi rantsuwa ba zan taimaka ma kowa, wala urafika, kuma ba zan abuci kowa a wannan tafiya tawa, wala uwafika, kuma babu wanda zan wala uwafika man yunafik, ba zan bada haɗin kai da wanda yake munafirci. Duka wannan alƙawalla ne rantsuwa da Ubangijinsa. Lafazin alaitu minal ila ne, ila ita ce rantsuwa. Ga yace lillazina yu'uluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, shine yace alaitu nayi rantsuwa da Ubangiji na fi hajjati hazihi, a wannan hajjin tawa Allah a hataki ba, ba zan goya wani akan raƙumina, wala a ataki ba, ba zan yi baki baki da wani, wala aktasiba, ba zan yi sana'a ba, wala antasiba, kuma ba zan nuna dangantata, wala artafika, kuma ba zan taimaka ma wani, wala urafika, kuma ba zan abuci wani a wannan bulaguro nawa, wala uwafika man yunafik, kuma ba zan bada haɗin kai ga duk wanda ke munafirci. Thumma zahaba, sannan sai ya tafi, yuharwilu, yana gaggawa. Lafazin yuharwilu minar harwala ne, harwala tafiya da sauri. Thumma zahaba, sannan sai ya tafi, yuharwilu, yana tafiya da gaggawa. Wa gadara ni ya bar ni uwalwilu, wato ina rusa kuka. An gane ko uwalwilu, wato ina rusa kuka. Falam azal akarihi nazari, yace ban gushe ba ina bibiya masa nazari, wato idanuna ina kallansa. Wa awaddu, yace ina ma guri law yamshi ala nazari, ina ma a ce yayi tafiya akan dodon idona, ma'ana wai guri ma nake, ina ma a ce wai tafiyar da yake akan dodon idona yake tafiya. Yace hatta tawakkala ahadal aqwadi, har aka kai lokacin da ya hau ɗaya daga cikin manyan duwatsu. Lafazin adwad jam'i ne na daud, daud shine wato dogon dutse madaukaki. Ga yacin jaudul lada judin wa qaudun shamikhun hilman wa audun fil awisi samhadadi wa waqafa lil hajiji bil mirsad, wato sai ya tsaya a madakata lil hajiji domin jiran al hazzai su iso. Falamma shahada iba ar-rukubani, lokacin da ya ga gaggawar ar-rukuban, wato mahaya. Wa zai zo mana da ash-shahid akan wannan kalima ta idha, lokacin da ya ga gaggawa ta ar-rukuban mahaya, minti ɗaya ko kuma rabin minti. Yawwa, law yajiduna malja'an aw magaratin aw mudakhalan lawallaw ilayhi, ko kuma da yace walau aradu lkhuruja la a'addu lahu udda walakin kariha allahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma alqa'idi law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum samma'u wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. An gane ko lafazin wala awda'u min al-idani, asali kalma ta iba shine tafiya ta raƙumi, tafiya da sauri da raƙumi yake. Shine yace falamma shahada iba ar-rukuban, lokacin da ya ga gaggawar ar-rukuban, wato mahaya a wajen tafiya. Fil kusubani, a cikin tuddai na yashi. Lafazin kusuban jam'i ne na kasib, idan aka ce kasib wato tudurere. Shine yace waqa'a bil banani alal banani, wato sai ya buga yatsotsinsa akan yatsotsi, ma'ana ya taba. Wandafa'a, wato sai ingiza ya tafi yunshidu yana sabar waka. Laysa manza rarakiban mithla sa'ina alal qadam la wala kadimun aba aka asim min al qadam kaifa ya qaumi yastawi sa'yu banin wa man hadam sayuqimu lumufarridu nagadam ma'taman nadam wa yaqulu allazi taqar rabatu ba liman hadam ويكي يا نفس قدمي صالحا عند ذي القدم وازدري زخرف الحياة تفوج دانه عدم واذكري مسرع الهما مي إذا خطبه صدم واندبي فئلك الكبي هوسحي له بدم ودبجيه بتوبة قبل أن يهلم الأدم فأسى الله أن يكي كالسئير الذي اهتدم يوم لا أثرة تقال ولا ينفع الصدم يتي ليس من زار راكبا مثل سائن على القدم يتي من زار راكبا واندي زير تتاكين اللامي الهرما راكبا حال ينا كان أبن هوا yace laysa mithla sa'in alal qadam bai zaman to ba kwatancin wanda ya tafi akan dugadugansa wanda ya tafi akan dugadugai ya filada idan ya tsarkake niyya an gane ko yace la wala khadimu ada'a yace la yace ko daya wala khadimun ada'a khadimin da yayi da'a ga mai gidansa ai bai zaman to ba ka asim minal qadam kamar wanda ke sabawa daga cikin barwai ba wanda yake da'a ga mai gidansa ai ba yadda za a yi daidai da wanda yake mai saba masa dan haka kenan mai da'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala ba daidai ba yake da wanda yake mai sabo yace kaifa ya kaumi yace tayaya ya ku jama'a sa'ayu bani aikin mai ginawa wa man hadam da wanda yake rusawa kaifa yastawi yaya za a yi daidai ta kaifa ya kaumi yace ya ku jama'a kaifa tayaya sa'ayu bani aikin mai ginawa wa man hadam da wanda yake rusawa yastawi wato zai daidai yace sayyiqimul mufarriduna da sannu al mufarriduna masu sakaki akan abinda Allah ya sa su da sannu za su tsaya gadan a gobe kiyama ma'ataman nadam wato guri wanda yake na nadama idan aka ce ma'atam haduwa irin ta makoki da ake yace wa yaqulul ladhi taqarraba wanda ya kusanci ubangijinsa da ayyuka na kwarai wato zai fada duba liman kadam wato farin ciki da murna da alasan barka ya tabbata liman khadama ga wanda wato yama ubangijinsa hidima ma'ana ya bauta ma ubangijinsa yace waiki ya nafsu yace ya ki rai yace kai canki kaddimi salihan ki gabatar ma kanki nagartaccen aiki inda zilqidan gun sarki wanda yake ma'abucin dawwama wazdari ki wulakanta zukhrufal hayati qawace qawace na rayuwa fawjidanuhu adam samun qawace qawace na rayuwa rashi ne an gane ku rashi ne yace wazdari ki wulakanta zukhruf alhayati qawace qawace na rayuwa fa wujdanuhu qawace qawace na rayuwa samun sa adam wato rashi ne wazkuri yace kitina masra alhimani makayar mutuwa idza khadubuhu sadam lokacin da wato babban lamarin ta ya kawo karo an gane ko lafazin sadama min asadam ne asadam shine wato karo dan haka ake cewa isadama alfarasani mahaya biyu sun yi karo da juna wazkuri yace kitina masra alhimani wato kai na mutuwa idza khadubuhu sadam lokacin da wato lamarinta babban lamarinta sadama wato ya kawo karo wandubi fi'lakil qabihi qabiha wandubi fi'lakil qabiha wato kima ai mummunan aikin ki kuka wasihilahu bidam wato ki zubar masa da hawaye wanda yake na jini wandubi fi'lakil qabiha yace ya ke rai kima mummunan aikin ki kuka wasihilahu bidam ki zubar masa da hawaye wanda yake na jini wadubigihi wato bi taubatin wato ki jeme aikin ki bi taubatin da tuba zuwa ga ubangiji kabla an yi halamal adam wato kafin fata ta rube ta yi wari domin fata in ta rube ta yi wari ba ta jemuwa shine yace wadubigihi ma'ana ki jeme wato aikin ki kenan ki yi kokari ki jeme shi duk wani datti ki fitar da shi
bi taubatin da tuba zuwa ga Ubangiji kabla an yi halamal Adam kafin fata ta rube ta yi wari. Yace fa asallahu, tabbas Ubangiji mai girma da daukaka ya kusanta an ya kiki sa'ira, wato ya kare ki game da wata wuta mai matukar kuna allazi tadam, wadda ta huru ta hababbaka. Yawma la asratun tuqalu, ayinin da babu wani tuntube da ake rangwamta ma ba wayinin alkiyama kenan. An gane ko in dai ka zalunci wani to sai ka biya hakkin shi. Yawma ayinin da la asratun, babu wani tuntube tuqalu da ake zuwa ewa a rangwamta ma bawa, wala yanfa'u sadam, wanda kuma nadama bata amfanar mi nadama a wannan yini. Asadam nadama, wanda karmu manta ya gabata sadiman nadiman ya abul yadaini. Sai yace thumma innahu agmada adba lisanihi, sannan wato sai ya kuyi zararran halshansa wanda yake mai kama da takobi. Thumma innahu agmada, sannan sai ya kuyi adba lisanihi, wato zarewar halshansa mai kama da takobi. Wandala kalishanihi, ya tafi ga lamarinsa. Yace fa maziltu, bangushe mafi kulli mauridin nariduhu, a dukkan wata mashaya da muke gangarawa. Wa mu'arrasin, wato da gurrin rimi. Na tawassaduhu, wato da muke taro jiki zuwa gare shi. Lafazin na tawassad minal wisada ne, wisada shine matashin kai. Idan aka ce tawassada shine ayyata da kai da matashin kai, shine yace wa mu'arrasin, da gurrin rimi. Na tawassaduhu, da muke taro jiki mu kwanta. Atafaqaduhu, ina neman sa fa afiqiduhu, sai in rasa shi. Lafazin atafaqadu min atafaqud ne, tafaqud shine bibiya game da neman abu. Ga ya can wa tafaqada tsaira fa qala maliya la ara alhudhuda, shine yace atafaqadu, atafaqaduhu, wato ina neman sa fa afiqiduhu, sai na rashe shi. Wa astanshidu, wa astanjidu, ina neman taimako da agaji. Bi mai yanshuduhu, da wanda zai mun cigiyar sa. Fala yajiduhu, amma baya samun sa. Yace hatta khiltu hannay zatan anna aljinna ikhtatafathu, aljannu sun warce shi. An gane ko? Ga yace yakadul barqu yaqafu absarahum, anna aljinna iktatafathu, cewa lalle aljannu ko aljannu sun warce shi. Awila arda iktatafathu, ko kuma kasa ta tsage ta hade shi. Yace fa ma kabartu fil gurbati ka hadhihi alqurba, adebula guru, yace ban taba gogeggeniya da wata wahala ko wani bakin ciki da baci rai ka hadhihi alqurba, kamar wannan bakin ciki. Fa ma kabartu fil gurba, ban taba gogeggeniya da wani bakin ciki. Fil gurba, a cikin bakunta. Ka hadhihi alqurba, kamar yin wannan bakin ciki da bacin rai da wannan kunci. Yace wala munit, ba a taba jarraba ta. Fi safratin, a cikin bulaguro. Bi misliha min zafra, wato da kwatancin wannan huci wanda yake na bacin rai da damuwa. Nan insha kenan wannan al'adar shi, kamar yadda muka yi bayani. A duk lokacin da aka samu mara, to wa'azi ne, kamar yadda makama ta farko wa'azi ce, ta 11 wa'azi ce, ta 21 wa'azi ne, wannan ta 31 ita ma wa'azi ce, kenan zamu iske kuma ta 41 ita ma wa'azi ce, ta 50 ita kuma tuba ce. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.